الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بقي غوتن ذو الحجة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1443 wadda ta yi daidai da 6 ga watan 7 shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne na Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 58 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun yi karatu a gaba ta 74 inda malai yake cewa lalle ka sani wato ruhin wanda suka yi shahada suna cikin ainin wato kundin wani tsuntsu kore wanda yake kiwo a cikin gidan aljanna sannan yana tattaruwa izuwa wasu fitulu da suke karkashin ainin wato al'arshin Ubangiji sannan malai yake cewa ran aini wato ruhin alfujjar fajirai da kuma na kafirai yana cikin wata rijiya da ake kira barahut wato shine sijin din da cewa wannan ziyada wa arwahul fujjar wal kufar hadithin bai inganta ba daga daidai nan gurin mun tattauna akan wannan gaba sannan mun tattauna akan gaba ta 75 inda malai yake cewa imani da cewa mamaci za a zaunar da shi a tashin shi a kabarinsa kuma wasu ainihin za a dawo masa da ruhinsa mala'iku za su yi masa tambaya munkarun da nakir game da imani da kuma shari'o'in musulunci sannan kuma za a sake zare ransa ba tare da wani jin zafi ba sannan akwai shi ma nan wannan gabar hadithin bai inganta ba inda malai yake cewa mamaci yana iya sanin wanda ya kai masa ziyara lokacin da ya kai masa ziyara sannan mumini yana ni'imtuwa a cikin kabarinsa fajiri shi kuma ana azabtar da shi kaman yanda Allah madaukako yanda Allah madaukakin sarki ainihin wato ya ga dama to shi ma wannan mun tattauna wannan gabar sai gaba ta 77 inda malai yake cewa imani da cewa Allah madaukakin sarki shine wanda yayi magana da annabi Musa wato dan Imran alaihi salatu wassalam a ranar duri sina wato Musa kuma ya ji zancen Allah madaukakin sarki da sauti wanda ya ji a kunnuwansa ba daga wajen waninsa ba daga wajen Allah ta'ala da haka duk wanda ya ce wato fa man qala ghayra hadha duk wanda ya ce bai yadda haka ba bai yadda da haka ba cewa annabi Musa bai ji zancen Allah ba ko Allah bai zance da Musa ba to hakika ya kafircewa Allah mai girma wanda kuma mun faɗi wanda suke ganin Allah baya magana akwai jahamiya mu'tazila suna cewa Allahu la yatakallam wai Allah ta'ala baya magana duk mun dan tattauna akan wannan da haka zamu tashi a gaba karshe inda yake cewa qauluhu minhu subhanahu la min ghairi wato wannan zance daga Allah madaukakin sarki yake la min ghairihi ba daga wajen wani Allah subhanahu wata'ala ba la min ash-shajara ba daga bishiya yake ba wala min al-lawhil mahfuz wannan magana ba daga lawhil mahfuz take ba wala min jibril ba daga wajen jibrilu take ba wala min muhammadin wannan ba daga wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zance yake ba wa huwa kalamun zance ne bada min Allah haqiqatan wanda ainihin wato ya bayyana ko ainihin wato ya faru daga Allah madaukakin sarki bisa hakika. Wa inna ma Jibril wa Muhammad, malaika Jibrilu da kuma ainihin wato annabi Muhammad, kawai naqilani anillahi a anillah, masu dauko zancen ne daga Allah madaukakin sarki, wa muballighani anillahi kuma masu isar da sako ne wato da umarnin Allah azza wa jalla. Malaika Jibrilu ba shi yake maganar ba, Allah a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba shi yake maganar ba, zancen na Allah ne, sai dai su ma masu isar da sako ne. Qauluhu, fadin sa da yace, faman qala ghayra hadha faqad kafara billah, duk wanda ya fadi wani abu ba wannan ba to ya kafirce wa Allah. Yana nufin man qala, wanda yace inna kalamullahi makhluqun, ma'ana duk wanda yace zancen Allah shi ma makhluqi ne, ma'ana maganar Allah abin halitta ce ita ma abar halitta ce. Wa inna Allah la yatakallam, wato shi Allah ta'ala baya magana. Wa abdalallaha min alkalam, ya kore wa Allah magana, ya nuna Allah baya magana, fa huwa kafirun, to duk wanda yake da irin wannan aqida ta Allah baya magana, mala yace ya kafirta. Li annahu mukaddibun lillah, domin ya ƙaryata Allah, wali rasulihi, ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wali ijma'il muslimina, kuma ya ƙaryata ijma'in musulmi gabaki daya. Domin ayoyin alqur'ani da yawa sun nuna Allah yana magana, hadithan annabi sallallahu alaihi wasallam haka manyan malaman musulunci duk sun tabbatar wa Allah magana. Da haka duk wanda yace Allah baya magana shine yazo da wani abu sabo, kuma wannan abun yana da hadari domin ya ƙaryata Allah. Allah yace yana magana, shi kuma yace baya magana. Ya ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar wa Allah yana, ya tabbatar da cewa Allah yana magana, haka ijma'in musulmi. Allahumma illa an yakuna jahilan, mala yace sai dai idan mutun jahili ne, aw mutaawilan, ma'ana jahili bisa rashin sani, yace Allah baya magana, shi yana ganin kamar tsarkake Allah ne a ce Allah baya magana, bai san hadarin kalmar ba sai yace Allah baya magana bisa jahilci. Aw mutaawilan, ko kuma bisa wani tawili, akwai wata madogara da ya dogara da ita, da cewa ya fassara ta ba daidai ba, ko ya fahimce ta ba daidai ba, ko ya yi mata tawilin da ba haka malamai suka yi tawilin gurin ba. Aw muqallidan, ko kuma ya yi koyi ne, liman yuhsiru bihim adh-dhanna, ga waɗanda ake kyautata musu zato, wani ne cikin waɗanda ake kyautata musu zato sai ya ji sun faɗa haka, shi kuma a matsayinsa na wanda yake mabiyinsu sai ya yarda. Wa hadha, to duk wanda yake karkashin irin waɗannan, yubayyanu lahu, za a bayyana masa gaskiya, ce to kai wannan magana da ka faɗa cewa Allah baya magana bisa jahilci, ko bisa tawili, ko bisa takalidanci, to gaskiya tana da hadari, kafirci ce wannan kalma. Fa in asarra, da haka sai a wayan masa da kai, a yi mai bayani, a kawo masa hujjoji daga alqur'ani, daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, da kuma maganganun magabata akan cewa Allah ta'ala yana magana. Idan ya gamsu ya janye daga wannan ainihin wato kuduri nasa, ko wannan magana tasa, shikenan yana nan a matsayinsa na musulmi. Fa in asarra, idan ku ya doge, an mabbayani, an kawo masa hujjoji, an gamsar da shi da cewa Allah yana magana, amma ya kafe akan cewa Allah baya magana, hukima bi kufurihi, to sai ai hukunci da cewa ya kafirta. لأن الله جل وعلا دومن الله مي غير ما دوكا عاب على المشركين يا ايبت مشركي انهم يعبدون التماثيل وند suka zamto suna bautatawa butun butumi da gumaka allati la tatakallam wanda ba sa magana Allah ta'ala cikin aibata wanda yawo mushrikai ya aibata su game da bautatawa wato gumakan da ko magana ba sa yi wanda ashe rashin magana wani naqasu ne wata tawaya ce. Qala Ibrahim alayhi salam, annabi Ibrahim alayhi salam yace, ya abati, ya kai mahaifina, lima ta'budu, dan me kake bautatawa, mala yasma'u, abinda baya ji, wala yubsiru, baya gani, wala yuguni anka shay'a, ba zai iya tsina na maka komai ba. Kamata ya ce wanda zaka bautata masa yana ji, yana kuma gani, kuma zai iya amfana maka wani abu. Amma ka zo ka dinga bautatawa katako, ko itace, ko duwatsu, ko dukkan wani abu da ake bautawa ba Allah ba, wani wato na gumaka, wanda wannan abin da ake bautatawa baya ji, baya gani, ballantana in ka zo da koke kana gaya masa ina ji, ballantana in ya hange ka zaka fada cikin halaka ya gani ya tsamo ka, ballantana ya iya amfana maka wani abu,
shi yasa annabi Ibrahim cikin kalubalen da ya gaya wa mahaifinsa yace baba ya za a ce yanzu ka dinga bautatawa abinda baya ji baya gani kuma ba zai iya tsina na maka komai ba kaga anan Allah ta'ala ya aibata mahaifin annabi Ibrahim da shi da sauran mushrikai akan bautar gumaka da suke yi wanda gumakan nan ba sa yin magana kaga kenan ya Allah ta'ala zai aibata waɗanda suke bautatawa wanda baya magana sannan kuma wani ya kudirce cewa Allah shi ma baya magana wa qala lil kuffar alladhina ya'budun al asnam haka Allah madaukakin sarki ya kuma wato fadawa mushrikai ko kafiran da suke bautar gumaka yace fasaluhum ku tambayi gumakan mana'in kanu yandikuna in suna magana fasaluhum ga sunan ku roke su ku tambaye su ku ce su yi muku kaza in kanu yandikuna in har suna yin magana kaga ba sa yin magana kenan wallahu jalla wa ala yaqulu fi bani isra'il haka Allah madaukakin sarki ya fada game da banu isra'ilawa yace wattakhadha qaumu musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar sai Allah yace alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhaduhu wa kanu zalimin Allah ta'ala yace fas'a yake cewa wattakhadha qaumu musa min ba'dihi mutanen annabi Musa bayan annabi Musa ittakhadha sai suka kera ainihin wato min huliyihim daga kayan adansu sai suka kera ijlan wan dan maraki jasadan wanda yake da sura irin ta jiki lahu khuwarun yana da wata kara yana wata kara Allah ta'ala yace alam yarau basu gani ba annahu la yukallimuhum wannan abin da suka kera daga kayan adansu suka kera wannan dan maraki duk da gashi yana da surar jiki kuma gashi in an hura wato in iska ta shiga ta duburarsa ko ta bakin sa za ta fita ta dubura za a dinga jin wani sauti kamar yana magana amma Allah ta'ala ya ce ba magana yake ba alam yarau yanzu su waɗanda suka riki wannan dan maraki suke bautata masa Allah ya ce basu gani ba annahu la yukallimuhum baya musu magana in sun yi magana baya mayar musu shi baya yi musu kuma in su suka yi masa baya mayar musu Suratul A'rab fadalla malai ce wannan sai yayi nuni ala annar rabba akan cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala yatakallamu yana yin magana wa annal ladhi la yatakallamu laysa rabban kuma lalle wanda baya yin magana ba ubangiji bane bai cancanci wanda yake baya yin magana saboda gazawa ya zama ubangiji ba kaifa ya amuru to ya zai ce ayi wa kaifa yanha ya zai ce a bari wa kaifa yudabbiru ya zai iya gudanar da al'amura wa huwa la yatakallam alhalin baya magana ya umarni zai fito daga wanda baya magana ya hani zai zo daga wanda baya magana ya mutum wanda baya magana zai iya gudanarwa wanda kuma duk wannan aikin Allah ne Allah ta'ala yana umarni Allah ta'ala yana hani Allah madaukakin sarki kuma yana yin tadbiri ma'ana yana gudanarwa kaga kenan Allah madaukakin sarki yana magana Ta'ala Allahu an zalika ubangiji ta'ala ya girmama ya daukaka gabarin a ce yana magana wato gabarin wannan kalma ta cewa baya magana wa fi surati taha haka cikin surati taha Allah ta'ala ya kuma ce Allah afala yarawna Allah yarji'u ilaihim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a basu ga cewa Allah yarji'u ilaihim qawlan baya dawo musu da magana ba ma'ana in suka yi masa magana baya ba su amsa wala yamliku lahum darran baya iya amfanar musu ko mallakar musu wata cutarwa wala naf'a kuma baya amfanar musu wani amfani Allah yarji'u ilaihim qawlan ay la yujibuhum idha khatabuhu Allah ta'ala ce basu ga baya yi musu magana ba idan sun yi masa magana shi ubangijin da suke bautatawa basu ga baya magana ba to ya kuma duk Allah ta'ala yana ta nuna gazawa da dakikanci da dodewar basira ta waɗanda suke mushrikai game da bautar wani Allah daga cikin gumaka da suke yi har Allah ta'ala yake nuna musu basu ga baya magana ba ya kamata a ce inda ubangiji na gaskiya ne a ce yana magana in sun tambaye shi yana ba su amsa yana umartar su yana hana su amma ga abu kinkirinkim a ajiye baya cewa ayi baya cewa a bari in an zo za a cutar da kai ba zai iya kare ka ba in kana son wani amfani ba zai iya jawo maka shi ba wannan bai cancanci ya zama ubangiji ba ina fata an gane da aka kaga kenan wannan mummunan haddari ne da wannan aqidar ta cewa Allah baya magana lalle Allah madaukakin sarki yana magana da aka cikin aqidar ahlus sunnah wal jamaa Allah ta'ala yana magana قال المؤلف واعلم ان الشر والخير بقضاء الله وقدره مالك تو واعلم كسني ان الشر والخير للي شر دع الخير بقضاء الله دكن نسو سنا فاروا ني ده حكمين الله وقدره ده قدر وسا الشرح يجب الايمان بالقضاء والقدر وانا من كرنت مكمنciyar wannan gabar a baya wajibi ne mutun yayi imani bil qada da hukuncin Allah wal qadar da kuma qaddara wajibi ne yana daga cikin rukunan imani kai imani da qaddara wa anna kullu shay'in yahduthu min hadha al kawn ko kuma ka sani cewa anna kullu shay'in kowane abu yahduthu da kaga yana faruwa fi hadha al kawn a cikin wannan halittar tabu ta duniya fa innahu laysa atibatan ba haka kawai yake faruwa ba lalle akwai wanda yake sa shi ya faru ba zai yiwu ba rana ta fito ta fadi gari ya waye ayi dare ayi rana ayi damuna ayi rani ayi sanyi ayi zafi wasu suna mutuwa ana haifar wasu ga al'amura suna ta faruwa a cikin wannan duniyar a ce kuma haka kawai suke ta faruwa wa innama huwa muqaddarun wa maktubun fil lawhil mahfuz wani ya ainihin wato ya samu arziki wani ya talauce wani ya warke wani ya kamu da rashin lafiya wani ya rayu wani ya mutu wani ya daukaka wani ya kaskanta ka sani duk waɗannan juye-juye da tasrifi da kake kallo cikin halittar duniya innama kawai huwa muqaddarun wato abin kaddarawar kenan wa maktubun kuma abin rubutawa ne an rubuce shi fil lawhil mahfuz a cikin lawhil mahfuz na rayuwata da rayuwarka da rayuwarmu baki daya wa qad alimahu Allah jalla wa ala ubangiji mai girma da daukaka ya san haka wa katabahu fil lawhil mahfuz ya kuma rubuce hakan a lawhil mahfuz thumma qaddarahu sannan ya kaddara shi thumma khalaqahu sannan ya halicci abun wa aujadahu ya samar da shi wa sha'ahu kuma ya ga damar abin ya faru yanda kaga yana faruwa la yujadu fi hadhal kaun shay'un babu wani abu da zaka samu a cikin wannan duniya a cikin wannan halitta ta Allah biduni an yusbaka bi qada'illah wannan abun ba tare da hukuncin Allah ya gabace shi ba wa qadarihi da qaddarawarsa kullu shay'in muqaddarun kowane abu muqaddari ne wannan shine abin da ya kamata kai imani da shi kowane abu da kake kallon sa muqaddari ne wa min zalika yana daga cikin abubuwan da Allah ya kaddara alkhairu alheri washarru da sharri alkhairu alladhi yahsulu linnasi duk alherin da kaga mutane suna samu bi qada'illah da hukuncin Allah ne Allah ya hukunta wane ya samu kaza lokaci kaza yanzu duk lokacin da aka shiga cikin matsi wani kuma a lokacin shi kuma yake cikin walwala lokacin da wani yake kuka lokacin Allah ta'ala ya kaddara wa wani shi kuma yake dariya lokacin da wani yake cikin takaici da bakin ciki wannan kuma ita ce ranar murnar wani haka Allah ta'ala yake kaddara al'amura da haka duk wasu abubuwa da kaga suna faruwa to ba suna samuwa bane face sai da hukuncin Allah wa qadarihi da qaddarawarsa da haka in alkhairi ya samu mutane ya same su ne da hukuncin Allah da qaddarawarsa wa sharru alladhi yahsulu lahum haka sharrin didda suka ga ainin ya faru gare su bi qada'illah shi ma wannan sharri ya faru ne da ainin wato hukuncin Allah wa qadarihi da kuma qaddarawarsa wal kufru wal imanu wal maradu was sihhatu wal ju'u wash shib'u wal gina wal faqru kullu hadha bi qada'illah wa qadarihi subhanahu wa ta'ala da kafirci da imani haka Allah ya kaddara wasu su zama kafirai wasu su zama mu'minai domin Allah ya kaddara wasu yan aljanna ne wasu yan wuta ne ba yanda zakai huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun Allah shi ya ga dama ya kaddara haka ya kuma hukunta haka babu canji babu gyara babu musanyawa ya kaddara wasu su mutu akan kafirci ya kaddara wasu su mutu akan imani ya kaddara wa wasu shiga aljanna ya kaddara wa wasu shiga tabewa da kuka da kaicho har abada haka Allah ta'ala ya kaddara wa kowa wal marad was siha Allah ta'ala shike kaddara rashin lafiya da waraka shike kaddara rashin lafiya shike kaddara ainihin wato as-siha lafiya kaga wani lafiyar sa kalau wani shi kuma bashi da lafiya wal ju'u wash shiba wani yana fama da yunwa wani kuma ya koshi haka Allah ta'ala ya kaddara wal gina wal faqar wani ga wadata wani kuma ga talauci duk haka Allah ya kaddara musu shi mawadacin bai isa ba ya jawo kansa wadata, shi kuma talakan bai isa ya tunkuɗewa kansa talaucin ba. Haka Allah ta'ala ya kaddara, in kaga mawadaci ya ainihin wato ya wadatu ya samu wadata, Allah ta'ala ne ya kaddara masa wadata. In kaga shi ma talaka yana cikin talauci yana ta fama, haka Allah ta'ala ya kaddara masa. Kullu hadha duk waɗannan fa bi qada'illahi, suna faruwa ne da hukuncin Allah wa qadarihi da kaddarawarsa. Na fata an gane. Gaba ta 78 qala al-muallif rahimahullah yace wal aqlu hankali mauludun, shi ma halittarsa haka, yanda aka halicci mai hankalin to shi kansa hankalin makhluki ne. Wal aqlu hankali mauludun ay makhluqun, shi ma abin halitta ne. U'tiya kullu insanin an ba wa kowane mutum minal aqli, wato wani bangare na hankali, ko an ba wa kowane mutum hankali, ma arada Allah subhanahu wa ta'ala, gurgudan abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama yayi nufi. Ya tafawatuna, wasu wato sukan fifici juna, fil aquli a hankula din, mithla dharrati fis samawati, kaman kwayar zarra ne wato fis samawati, da in ka kalli kuma sammai kaga ga wani wato ga wata halitta ya kankanuwa, ga wata halitta babba kuma. Haka Allah ta'ala ya kaddara wani yana wani hankalinsa ya fi na wani hankalinsa bai kai na wani ba. Wa yutlabu min kulli insanin min al'amali, ana neman kowane mutum yayi aiki ala qadari ma a'tahu Allah, gwargwadan abinda Allah ya bashi min al'aqli na hankali. Wa laysa al'aqlu biktisabin, hankalin nan ba mutum ne yake neman sa ba, ma'ana hankali ba mutum ne yake zuwa yayi tsururu ci ya wahala ya kwadago yayi gumi sannan ya samu hankali ba. Inna ma huwa fadlun min Allah subhanahu wa ta'ala, falala ce kawai daga Allah madaukakin sarki, ba ha ganin wani sai ga an hana shi ya fika karfi, kila inda yana da hankali ma ya fika kwakwalwa, ya fika tunani, ya fika kaza, ya fika kaza, in amma Allah ta'ala kawai ya cire masa hankali. Inda karfi ne yake bayarwa da fafutuka da waye, kila yana da karfin da yafi naka. Ashe shi hankali ba tsururucinsa ake ba mutum ya je ya fafutuka ya shiga ya fita ya samu hankali, a'a, falala ce ta Allah madaukakin sarki yana ba da hankali ga wanda ya ga dama. Asharhu al-aqlu huwa quwwatun, wato shi al-aqlu hankali, huwa quwwatun, wani karfi ne ya ja'alu Allah, da Allah ke sanya wannan hankalin ko wannan karfin fil insan, wato a jikin mutum. Yudiriku bihal ashiya, wanda da wannan hankalin yake riskar abubuwa, yake gane kaza ya gane kaza. Ya'rifu bihadara minan nafi'i, daga hankali ne yake gane abinda zai cutar da shi daga abinda zai amfanar da shi. Wal khaira minan sharri, da hankali ne mutum yake gane alheri ya kuma gane sharri. La ahada yadri ma kayfiyatul aqli, dan haka babu wanda ya sanya hankali yake. Yanzu ka zo ka zaunar da mutum ka ce ya ma bayani cikakke dan ka gane wai me hankali, ya za ka gane shi, ka gane girmansa da fadinsa da tsawonsa, ta sama ya mita nawa, sannan fadinsa mita nawa. Yake ta la ahada yadri, babu wani wanda zai iya sanin ma kayfiyatul aqli ya hankali yake. Takhabbata an-nasu fihi, shi yasa wasu mutane sun rude game da neman sai sun gano menene hankali. Walam yasilu ila natijatin, basu ci wata nasara ba, basu iya cimma wata nasara ba, haka suka yi ta rudu, suka yi ta fagamniya, amma basu cimma wata nasara ba. Li'annahu min asrarillah, domin shi hankali yana daga cikin sirrukan Allah, allati ya'lamuha, allati la ya'lamuha illa huwa, wanda babu wanda ya san wannan sirrin na hankali sai Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqlu, shi hankali, summiya aqlan, an kira shi da suna hankali, li annahu ya'qilu al-insana, kaji dalilin da yasa ake cewa hankali al-aqlu, ana cewa al-hankali al-aqlu sabida li annahu, sabida shi hankalin, ya'qilu al-insana, shi ne yake dabaibaye mutum ya kulle shi ya daure shi, amma ya durruhu daga abin da zai cutar da shi. Shi yasa yanzu da mutum ya ga abin da zai cutar da shi sai ga ya ja baya, ko in na gudu ne mutum ya gudu, me yasa? Hankali ne. Shi kuma hankalin dama sunansa al-aqlu, wato kulli, ya kulle mutum ya daure shi ya hana shi zuwa inda zai cutu. shi yasa yake cewa innama ya li'annahu ya'qilu al-insana amma yadurru, saboda yana dabaibaye mutun ya daure shi daga abin da zai cutar da shi. Mithla ma ya'qilu al-hablu ad-dabbata, kaman yanda kaga igiya tana dabaibaye dabba ta daure ta anil infilati, daga ficewa daga inda aka daure ta, domin in ba a daure ta wakila za ta iya fadawa inda za ta halaka, sai aka kawo igiya aka daure ta. Kaman yanda wannan dabaibayin ko wannan ainihin igiya take daure dabba, to haka shi ma hankali yake daure mai shi ga barin fadawa inda zai cutu. Wa yusamma hijran, ana kuma kiran hankali da suna hijir, kaman yanda kaji ana ce masa al-aqalu, to kuma a cikin alkur'ani a ko wuraren da kuma ko a ko gurin da aka kira shi hijir. Allah ya ce hal fi zalika qasamul lidhi hijir, shin a cikin waɗannan abubuwan akwai wata rantsuwa ga mai hankali? Al-hijr huwa al-aqlu summiya bi zalika, shima an kira hankali da suna al-hijr li'annahu yahjuru al-insana, wai saboda yana tsare mutum amma ya durruhu daga abin da zai cutar da shi. Duk mutumin da kaga abu zai cuce shi ya fada, to kaga ba hankalin kenan, hankalin shi ke rike shi ya daure shi ya hana shi zuwa inda zai cutu. Wa yusamma an-nuha, sannan daga cikin sunan da ake yi wa hankali akwai an-nuha, ana kiran hankali da an-nuha. Allah ta'ala ya ce inna fi dhalika la'ayatin li'ulil nuha, lalle a cikin hakan akwai ayoyi ga masu hankali, yani ashabul uqul, ma'abuta hankali. Wa yusamma al-lubba, ana kuma kiransa da al-lubbu, cikin sunayen da Allah ta'ala ya yi wa hankali a cikin alkurani akwai al-lubbu. Inna fi dhalika la'ayatin li'ulil albab, lalle akwai ayoyi li'ulil albab, ay yani ashabul uqul, ma'abuta hankali. Fa hadha al-aqlu, mala yace wannan hankalin da ake magana a kansa, min ayatin lahi, ɗaya ne daga cikin alamomin akwai Allah, ɗaya ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qaulul mu'allif huwa mauludun, ay az-zahiru annahu yaqsidu annahu makhluqun, abinda mala yake nufi da yace shi hankalin nan mauludun, yana nufin annahu makhluqun, halittarsa akai shi ma, wa laysa qadiman, ba wai abu ne wanda yake bashi da farko ba, akwai lokacin da shi ma aka samar da shi, aka halice shi kaman yanda sauran halittu su ma suna da lokacin samar da su. To shi ma hankali laysa qadiman, ba abu ne da bashi da farko ba. Aw annahu yuladu ma al-insani, ko kuma haka ake halittarsa tare da mutum. Wa hadha al-aqlu kama dhakarna, wannan hankalin kaman yanda muka ambata, la ya'lamu haqiqatahu, babu wanda ya san haqiqanin ya hankali yake, illa Allah, sai Allah. Wa lidhalika, dan haka ne, ittaraba fihi ulama'ul kalam, malaman mantiki ilmul kalam suka rude game da neman sai sun gano menene hankali. Wal falasifatu, haka malaman falsafa, philosophers, haka su ma suka rude game da neman sai sun gano ya hankali yake. Walam yasilu, amma a ƙarshe duk binciken da suka yi ba su iya kaiwa ila natijatin zuwa ga wata nasara ba, fil aqali, wajen gano haƙiƙanin hankali. Li'anna hadha laysa min ikhtisasihim, domin wannan abu ne da bai shafe su ba, gano haƙiƙanin hankali sai Ubangijin da ya halicci hankali din. Wal aqlu yatafawatu, sanan shi hankalin nan hawa-hawa ne, na wani yafi wani, na wani bai kai na wani ba. Fa minan nasi, daga cikin mutane, man aqluhu kamilun, akwai wanda hankalinsa cikakke ne cif, kal anbiya'i, kaman annabawa alaihimus salatu wassalam, hankalin annabawa ya cika cif. Wa minan nasi, daga cikin mutane, man laysa lahu aqlun aslan, akwai wanda kwata-kwata dama ba shi da hankali, haka yazo duniyar, haka aka halice shi a mahaukaci, ba shi da hankali. Sai mala yace kal majnuni, kaman mahaukaci, wal ma'tuhi, da kuma bugun shaho, wa diful, da kuma yaro. Kaga wayannan su ma sai daga baya hankalin yake zuwa, shi yasa zaka ga yaro abinda zai cutar da shi sai yaje, saboda ba hankalin. Kaga ashe ba da hankalin ake haifan mutum ba, daga baya Allah ta'ala ke samo wa mutum hankali. Da haka kaga kenan shi hankalin yana zamantowa hawa-hawa, wani hankalinsa ya cika cif kaman na annabawa, wani kuma ba ma shi da hankalin, kaman mahaukaci, kaman bugun shaho, kaman yaro. Wa minan nas, daga cikin mutane kuma, man huwa baina baina, akwai wanda shi kuma gashi nan baina baina, ma'ana baina kamalil aqali wa baina adamil aqali, tsakanin cikar hankali da kuma rashin hankali. Yani indahu aqalun, ma'ana yana da hankali lai, lakinnahu laysa tamman, sai dai ba cikakke bane hankalinsa. Wa yatafawatu fin naqasi, haka wajen raguwar hankalin shi ma hawa-hawa ne, wani hankalinsa yafi na wani raguwa, shi yasa in aka tashi sakamakon wato gurgurdan raguwar hankalin gurgurdan yanda kuma raguwar za ta bayyana fa minhum man indahu naqasun fi aqlihi kathirun malai yace daga cikin mutane akwai wanda za ka ga tawayar da ya samu a cikin hankali tana da yawa wa minhum daga cikin mutane man indahu naqasun akwai wanda kuma yana da wata tawaya kadan ba mai yawa ba wa hakaza haka dai al'amarin yake wa hadha hasaba ma yaj'aluhu Allah subhanahu wa ta'ala wannan gurgurdan abinda Allah ya sanya wa kowanne ne cikin mu da aka duk yanda ka kai ka kai hankalin wani ba za ka kai ba iya gurgurdan hankalinka shi zaka iya amfani da shi da aka shi sa za ka ga kun aka zo wani ya fadi tunaninsa wani ya fadi za ka ga tunanin wani ya fi na wani saboda hankalin shi ma hawa ne wa yudlaqu al-aqlu 'ala al-fahm akan fassara al-aqlu hankali alal fahimi akan alfahamu fahimta ma'ana akan iya cewa mutum aqili ana nufin mai fahimta aidan yuqalu ana cewa aqalal ayatil qur'aniya ya fahimci ayoyin alqur'ani sai ayi amfani da kalmar alaqalu ba za a ce ya hankalci ayoyin alqur'ani ba sai a ce ya fahimci ayoyin alqur'ani saboda alaqalu a larabci yana zuwa da ma'anar alfahamu inna fi dhalika la ayatin liqaumin yaqilun lalle a cikin hakan akwai ayoyi ga mutane masu fahimta kaga ya'ani yana nufin yafhamunal ayati alkauniyya suna fahimtar ayoyin Allah kauniyya wal ayatil qur'aniyya sannan suna fahimtar ayoyin Allah na alqur'ani watilkal amsalu Allah yace wadannan misalan nadribuha muna kawo su ne linnas ga mutane wama ya'qiluha ay wama yafhamuha ba mai fahimtar waɗannan ayoyin illa al-alimuna sai masu ilimi kawai su ne kawai suke fahimta fal-aqlu yutlaqu 'ala al-fahm kaga kenan ashe hankali akan iya fassara shi da al-fahmu fahimta wal-idrak da kuma riskar abu wal-fiqh fi dinillahi da kuma fahimtar addinin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala yace afala ta'qiluna wa minan nasi daga cikin mutane man yutmasu 'ala 'aqli akwai wanda ake shafi hankalin nasa bisababi kufrihi ta dalilin kafircinsa wa bisababi gaflati da kuma sababin rafkanarsa wala yumayizu baina ad-dharri wan-nafi' sai a wayi gari baya iya bambance tsakanin abin da zai cutar da shi da wanda zai amfanar da shi fa huwa aqilun gashi dai a zahiri mai hankali ne lakinnahu sai dai cewa lam yantafi bi aqlihi baya amfani da hankalin nasa hurima min aqlihi dan haka sai aka haramta masa jin dadin hankalin nasa wal iyazu billahi bisababi kufrihi wannan saboda kafircinsa fasara la ya'qilu sai zamanto baya fahimtar al'amura baya hankaltar al'amura Allah ta'ala ce am tahsabu anna aktharuhum yasma'una aw ya'qilun kai kana zaton mafi yawancin su suna ji ne kuma ko kuma suna hankalta suna fahimta inhum illa kal an'am Allah yace su ba wasu bane face kaman dabbobi suke kaga kenan dabba tana da hankali ba ta da hankali kaga kenan am Allah yace shin ta hasabu kana zatan anna aktharuhum yawancin su yasma'una suna ji irin na fahimta aw ya'qiluna ko suna da hankali inhum su din nan da kake kallo ba wasu bane illa kal an'am face kaman dabbobi suke balhum adallu sabila fa ya harimhu Allahu aqalahu da aka shi wanda ya kafurta sai Allah ya haramta masa hankalinsa uqubatan lahu saboda uquba da aka yi masa haythu lam yasta'milhu inda bai yi amfani da hankalinsa ba fi ma yanfa'uhu cikin abin da zai amfane shi duk mutumin da yake kafurci ai ya zamanto bai amfani da hankali ba inda ya kamata mutum ya bautata wa wani Allah mutum ya hada Allah da wani wannan mutum ya kin addinin musulunci ya koma wani addini daban wannan ko shakka babu za ka ga mutum ne wanda bai amfani da hankalinsa ba hankalinsa bai ma amfani ba wa inna mastamalahu ya ma yi amfani da hankalin ne fi ma la fa'idata lahu cikin abin da ba shi da wani fa'ida aw fi ma yadhurruhu ko ma cikin abin da zai cutar da shi fal aqalu min ayatillahi dan haka mu sani hankali yana daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala qauluhu wa yutlabu min kulli insani fadin malan da yace ana neman kowane mutum min al'amali yayi aiki ala qadari ma a'tahu Allah gurgurdan abinda Allah ya bashi min al'aqli na hankali at-taklifu shine takalifanci wal awamiru da umarni wan nawahi da kuma ainin at-taklifu takalifanci wal awamiru da umarni wan nawahi da hani wathawabu da lada ko sakamako wal iqabu da uquba kulluha duk waɗannan manudatun bil aqali suna nan nada ne da hankali takalifanci a ce kai sallah a ce kai azumi a ce ka fitar da zakka a ce kai wannan din nawaye nawaye na shari'a suna da alaka da hankali shi yasa zaka ga wanda yake ba shi da hankali sai ga baya sallah yi ko bari duk yana da alaka da hankali idan ba hankali in aka umarci mutum sai ga bai abin da aka umarce shi ba in aka hane shi sai ga bai hane daga abin da aka hane shi ba to kaga wannan sai yake nuna ashe da takalifanci da umarni da hani da sakayya da uquba duk gaba ɗaya suna da alaka sun anannade suke da hankali auluhu walaysa al-aqlu biktisabin sai maganar malam da yace walaysa al-aqlu biktisabin hankalin nan ba tsururucin sa ake ba babu wata kasuwa ta sai da hankali babu wata ma'aikata da ake yin ake zuwa ainin wato a girbo hankali babu wata gona da ake shuka shi babu wata masana'anta da ake san'anta hankali babu ballantana mutum yace a to ai hankalin na a kasuwa yana da kudin sa bari ya je ya siyo ballantana mutum yace a to tunda shuka shi ake shi ma yana da gona bari ya shuka a tunda san'anta shi ake bari ya je shi ma ya san'anta hankali wato laysal aqlu biktisabin hankali ba mutum bane yake nemo shi ya samu innama huwa fadlun min Allah kawai shi hankali falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala al-aqlu min Allah jalla wa ala hankali falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yurakkizuhu fil insan shine wanda yake dasawa mutun shi wa huwa min asrari Allah jalla fi khalqi wannan hankalin da kake kallon sa yana daga cikin sirrukan Allah madaukakin sarki a cikin halittar sa laysal insanu huwa alladhi yaktasibu al-aqla mutum ba shi bane yake tsururuci ya samu hankali na'am sai dai kawai al-insanu shi mutum yuqawwi aqlahu yana iya ƙarawa hankalinsa ƙarfi hankalin ba shi yake nemo shi ba Allah ne yake bashi shi amma yana iya ƙarfafar hankalinsa bitafkir ta hanyar tunani fi ayatillahi cikin ayoyin Allah duk mutumin da yake yawaita tunani cikin ayoyin Allah to wannan tunanin da yake cikin ayoyin Allah yana ƙarawa hankalinsa ƙarfi wa fi tadabburil qur'an haka cikin tadabburin alqur'ani mutum ya karanta alqur'ani yana kokarin fahimtar ma'anoninsa da kuma kokarin aiki da shi wannan shi ma yana ƙara kaifafa hankali amma annahu yaktasibu aqlan laysa mawjudan amma a ce mutum ya nemo hankalin da babu shi ya je ya nemo fala wannan ba inda mutum zai iya zuwa ya nemo ballantana ya samu fallahu huwa alladhi awjada fihi aqlan Allah madaukakin sarki shi ya samar da hankali ga dan adam iz la yumkinuhu huwa an yujida ko an yujada aqlan domin shi dan adam ba shi da damar ya iya samu hankali min nafsihi shi a karan kansa wa yaktasibuhu ko ya tsururuce shi lakin sai dai bi imkanihi zai iya yiwa gare shi an yuqawwihi yana da hankalin kuma ya ƙara ƙarfafa hankalin nasa wannan zai iya haka Allah ta'ala yace afalam yasiru fil ardi yanzu mutane ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakunu lahum qulubun yaqiluna biha su zamto suna da wasu zukata da suke ainihin wato suke fahimta ko suke yin tunani da su aw adhanun ko su zamto suna da kunnuwa yasma'una biha da suke sauraro da su fa inna halata amal absaru domin yanda al'amarin yake gani ba shi bane yake makancewa gani ba shi yake makancewa ba walakin ta'amal qulubul lati fi sudur sai dai zukata ko zuciyar da take cikin kiraza ita ce take makancewa ina fata an gane kenan Allah ta'ala yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha kaga kenan ashe tadabburi cikin ayoyin Allah da tunani game da ayoyin Allah yana ƙarawa mutum ƙara yana ƙara masa hankali yana ƙara kaifafa hankalinsa da ƙarfafa hankalin nasa domin Allah ta'ala a wannan ayar ya nuna haka fadalla ala anna tafakkura wannan sai ya nuna tunani fil kauni cikin halittun Allah wa tafakkura da kuma tintintini fi ma hasala lil umami sabiqa game da irin abubuwan da suka faru ga al'ummomin da suka gabata min al halaki na halaka bisababil kufri ta dalilin kafircin su wa dhunubi da zanuban su yufidul insana irin wannan duk zai fa'idantar da mutum mutun yayi tunani ya karanta tarihi yaga irin al'ummomi daban-daban da Allah madaukakin sarki ya halakar da su a cikin wannan duniyar ta sanadiyar kafurcin su da kuma sanadiyar zanuban su wa yuqawwi aqalahu sai kaga ya ƙara wa hankalinsa ƙarfi la annahu yujidu lahu aqalan kana ma'duman wai wannan ba shi zai samu masa hankalin da ba shi da shi ba idan ba shi da hankali koda yayi wannan ba zai samu hankali ba in ba Allah bane ya ba shi hankali ma'ana Allah madaukakin sarki shike ba dan adam hankali kawai abinda dan adam yake iya yi shine ya kaifafa hankalin ya ƙara wa hankalin ƙarfi to shine shi Allah ta'ala ya ba dan adam wannan damar yayi wasu abubuwa na tunani akan halittun Allah madaukakin sarki ko sunanin lahil kauniya ko sunanin lahil shar'iyya idan mutun yayi wannan sai ga Allah ta'ala ya taimake shi tunaninsa ya ƙara ƙarfi hankalinsa ya ƙara ƙarfi amma idan babu hankalin aslan to wannan abubuwan ba za su samu mutum hankali ba Allah ta'ala shike ba mutum hankali Allah ta'ala ka ba mu qala al mu'allif rahimahullah wa alam anna Allah faddala al ibada ba'dahum ala ba'd imam al barbahari yace ka sani lalle Allah madaukakin sarki ya fifita bayinsa wasu akan wasu fi dunya anan dunya wal akhirati da lahira da haka sai kai hakuri da wannan rabon na Allah Allah ta'ala ya kaddara dole kai hakuri ka ku wani wani yafi ka anan duniyar haka al'amarin yake in an tashi ranar tashin alkiyama ma haka za a tashi wani yafi wani falala wani bai kai wani falala ba da kai hakuri anan duniya kana kallon wani yayi ma nisan da ba za ka iya kamo shi ba ko kai gudu ba za ka iya kamo shi ba dan Allah ta'ala shi yasa rayuwar ta zama haka da kai ya fifita wasu bayinsa anan duniya akan wasu ya kuma fifita wasu bayinsa a lahira wasu akan wasu adalan minhu kuma wannan adalci ne daga Allah ba zalunci ne ba ubangiji ta'ala baya zalunci dan ya daga wani ya sauke wani ko ya dora wani akan wani anan duniya ba zalunci ba adalci Allah madaukakin sarki yana yin fifita wani akan wani adalan minhu wannan adalci ne daga Allah wala yuqalu ba za a ce jara Allah yayi zalunci ba dan me yasa zai ba wani kudi ni ka ni wani gashi na ya rasa yanda zai da kudi ni kuma ina ta fama da kaina dan me zai ba wani mulki ni bai ban ba ya Allah zai ba wani ƴaƴa ni bai ban ba ya Allah ta'ala zai ba wani ilimi ni bai bani ba ya Allah Allah ta'ala baya zalunci dan haka ba za ka ce yan Allah yana zalunci ba wala haba ko yayi san kai ko ka ce Allah ta'ala yayi san kai ya zai ba su wani mu bai ba mu ba faman qala duk wanda yace inna fadlallahi alal mu'minina wal kafirina sawa'un duk wanda yace fifiko da falalar Allah akan mu'mini da kafiri daidai take fa huwa sahibu bid'atin wannan dan bid'a ne kace falalar da Allah yayi wa mu'mini da falalar da Allah yayi wa kafiri daidai wa daidai ce wannan ko shakka babu bid'a ce gundume me ka kalli falala da ni'ima irin ta imani ka kwatanta ta da kafirci kafirin nan komai kasaitarsa komai mulkinsa komai kudinsa muminin da ba shi da ko kwabo ya fi shi falala domin imanin falala ce da babu sama da ita an fahimta bal faddalallahu almu'mina alal kafir bal Allah ta'ala ya fifita mumini akan kafiri wadda'i'a alal 'asi ubangiji ta'ala ya fifita mai bin Allah akan mai saban Allah ba za su taba zama daidai ba والمعصوم على المخذول الله تعالى كما يا فيفيت المعصوم واتو تسرره وند الله تعالى يتسري شي على المخذول اكن تاببي عدلا منه وان كما دي عدلتي ني daga Allah subhanahu wa ta'ala فهو فضله يعطيه من يشاء فللسه شي yana bada ita ga wanda yaga dama ويمنعه من يشاء ya kuma hana wannan falalar ga wanda yaga dama na ba ta gane ya ba wani ya hana wani kuma wanda aka ba din falala ce wanda aka hana adalci akai shi wanda ya samu kada ya dinga bugakkiyar ji falala ce shi kuma wanda ba a ba shi ba zalunta sa kai ba adalci na fata an gane to za mu tashi kan wannan sharhin dan a ce lokaci yayi insha Allah abinda muka karanta ya zama didi Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين عليكم السلام